duk da yake manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya sun himmantu wajen neman nasarar zabi wasu suna ci gaba da zama da baibaice da matsalolin cikin gida kamar yadda jam'iyyar adawa ta PDP ta kasa shiryawa da gwamnatin nan da ke mata barazana ita kuma jam'iyyar APC mai mulki kwanan nan aka ji dan takarata na shugaban kasa na kokawa akan matsalolin da kasa take ciki a hawajin karancin man fetur da kuma canjin kuɗi da yake gani na iya kawo masa matsala a jihohi ma ana samun irin wannan takin saka a tsakanin jam'iyyun kamar yadda yake faruwa yanzu a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya inda ya majalisar dokoki na jihar ke kai ruwa rana da gwamnatin jihar Sanata Abubakar Atiku Bagudu
a matsayina na chairman na watsa labaru a majalisar dokoki ta jihar Kebbi wanda a yau mun zauna a majalisar dokoki ta jihar Kebbi mun kai ga yarjejeniyar da mu da an rike da mukamai na majalisar dokoki shugabanni na majalisar dokoki na jihar Kebbi mun yi izani mun aje bisa ga mukamman mu wannan abun kuma ya samu karkuwar ƴan majalisu mutum 20 da muke tare da su kuma sun yadda muna kuma mun aje wannan kujerar namu daga yanzu muna ga mun mu da shugabanni na majalisar dokoki da jihar Kebbi kuma ga tsinda da hannuna
a wata takarda da majalisar ta fitar ta baiwa gwamnatin umarni ya bayyana gaban ta wannan juma'a domin warware wata takaddama ta wasu makudan kudade da ta amince masa ya ciwo bashi sai dai wasu manyan jami'an gwamnatin jihar ta Kebbi sun jira a cikin majalisar suka zauna da ƴan majalisar a kokarin warware wannan takin saka inda aka dauki tsawon lokaci ana tayar da jojin waya a ƙarshe duk kokarin da manema labarai suka yi domin jin sakamakon zaman ya faskara
za a ci a mambe muku
yoshe
masu rajin bunƙasa tsarin demokuraɗiyya a Najeriya na ganin cewa idan an dafa ɓoye ba a ci ɓoye shine kisa irin waɗannan matsalolin na fitowa fili Malam Shehu S. Kudu na daga cikin ƴan rajin haɓaka demokuraɗiyya a Najeriya
saboda duk wani abu kaga suna yin kallon su namu kai baya ga haka su waɗannan zasu san ƴan majalisar dokoki su ne muke kira hiyar shekara uku su kawo mana agaji domin a gyara mana jihanmu a kawo ci gaba a daidaita demokuraɗiyya dukkanin tsawon shekarun ga uku wallahi suka sauraron mu suna can suna sun haɗa kai da mai girma gona shina yan abin da ya ga dama tare da tsaurin gindinsu an zaɓi shugabanni ya ga irin waɗanda yake so da masu mishi ladabi waɗanda za su yi dukkanin abin da ya umarce su ba za tunanin su ba da su ciki ba sai za su masu kwana za su yi gida ba su barkata komai ba ba su yi ayyuka ba ba su samu wani abin duniya ko wani abu da suke so ba ba su da mutuncin su ba saboda hakan ga mu dai kallo an namu
na tuntubi kakakin jam'iyyar APC a jihar Kebbi Isa Asalafi akan irin kallon da jama'a ke yi wa wannan tankiyar tsakanin ƴan majalisa da gwamnatin jihar
ba za mu ci mishi illa ba wato shawar demokaradiyya shine a yarda a saba a saba a yarda wannan abin da ya faru ba abin mamaki bane zamantakewa ce ta wannan kuma wannan zai kara ba da dama a kara samun beta wanda kan din
na yi kokarin jikoda daga ɗaya daga cikin ƴan majalisar akan yadda jama'a ke ganin cewa ruwa ne ke sun kare waɗan kara bai gama wanka ba shine muharin wannan rikicin sai dai abin ya ci tura Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Kebbi a Najeriya.